Sikina de Jinina Hadayer Konawa Basupani Nakao Yaboni Nakao Sikina de Jinina Hadayer Konawa Basupani Nakao Yaboni Nakao
Mais afim
daga cikin zuciyata ga karba karba
Garbi.